Arziki na Allah ni chine me bajarwa chine me sakawa duk wanda aka cuta shiriya ta Allah ce chine me shiryarwa ni bani iyawa ka taimake ni ya Allah ko kare yana da rana balle moto karkare na moto Allah ma ya daraja shi ko kare yana da rana balle moto karkare na moto Allah ma ya daraja shi ka ja girman ka na janawa respect is reciprocal abinda baka so kar kai mun shine zance noma kaso wa dan uwa bin da kake so daga hadisi na bi some people come into your life as blessing no less yau ka sani baka san gobe ba ba kowa bane zai so ka ba idan kai ne yau gobe ba kai ba lamarin ka ka bar wa Allah rabba arziki na Allah ne shine mai bayarwa shine mai sakawa duk wanda aka cuta shiriya ta Allah ce shine mai shiryarwa ni bani iyawa taimake ni ya Allah ko kare yana da rana balle moto karkare na moto Allah ma ya daraja shi ko kare yana da rana balle moto karkare na moto Allah ma ya daraja shi